Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfili Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Litinin 13 ga watan Yuni na shekarar 2022. Cikin shirin za a ji irin mawuyacin halin da matafiya ta jiragen sama ke fuskanta a Najeriya, yayin da suke gujewa rashin tsaro da ya addaba hanyoyin tafiya a ƙasa. Sai kuma shirin zauren matasa, wanda Nasiru Adamiyar Hikaya ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku sharhin jaridan Najeriya. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sojojin Rasha sun yi ruwan bama bamai a wata masana'antar sinadarai da ke mafakar ɗaruruwan sojoji da fararen hula a birnin Severodonetsk da ke gabashin ƙasar Ukraine jiya Lahadi. Amma gwamnan yankin Luhansk ya ce masana'antar tana ci gaba da kasancewa a ƙarƙashin ikon Ukraine. Gwamna Sherhi Haide ya bayyana lamarin da cewa ƙarya ce. ‘Yan awaren masu goyon bayan Rasha suka yi cewa sojojin Ukraine 300 zuwa 400 sun makale a masana'antar Azov tare da fararen hula da dama. Haide ya ce an yi barin wuta ne kawai a yankin masana'antar. Ana ci gaba da gwabza fada a bayan birnin a kan titina da ke kusa da masana'antar kai tsaye. Ya ce wata babbar gobara ta tashi a masana'antar a ranar Asabar da ta gabata a lokacin da Rasha ta kai hari. Rasha ta yi ikirarin cewa tana ta karɓa ikon kashi 97 cikin 100 na lardin Luhansk. Amma kwace birnin Severodonetsk mai masana'antu mai yawan jama'a 100,000 ya kasance mai matukar muhimmanci ga babban burin Moscow na sarrafa yankin gabashin Donbas, wanda ya kunshi lardunan Luhansk da Donetsk. Wata kungiyar masu ra'ayin siyasa ta 'yan majalisar dattawan Amurka 20 ta faɗa jiya Lahadi cewa sun cimma matsaya kan tsauraran dokokin mallakar bindiga a Amurka da ƙarfafa tsaron makarantu da kuma ba da ƙarin kuɗaɗen kula da lafiyar kwakwalwa, biyo bayan harbe-harbe kan mai uwa da wifi guda uku da ya firgita Amurkawa. Muna da yarjejeniya wacce za ta ceci rayuka, Sanata Chris Murphy na jam'iyyar Democrat daga jihar Connecticut ya faɗa game da yarjejeniyar da 'yan Democrat 10 da kuma 'yan Republican 10 suka cimma. Idan majalisar ta amince, zai zama yarjejeniya ta farko a cikin shekaru 30 don ƙoƙarin shawo kan harbe-harben bindiga a Amurka. Ina tsammanin za su yi mamakin girman aikin da muka yi, inji Murphy, duk da cewa yarjejeniyar ba ta haɗa da kamar yadda shugaba Joe Biden ya kira ba, ana sayar da manyan makamai da masu kashe mutane suke zaɓa na yin amfani da su. A yayin da a ranar 12 ga watan Yuni ake shagulgulan tunawa da ranar yaƙi da bautar da yara, ƙungiyoyin kare haƙƙin yara a jamhuriyar Nijar sun bayyana damuwa game da yadda ake ci gaba da aikata wannan haramtacciyar ɗabi'a a wasu yankunan ƙasar. Saboda haka suka jaddada aniyar sake jan ɗamara don faɗakar da jama'a illolin da ke tattare da wannan al'amari, kamar yadda shugaban gamayyar ƙungiyoyin Esperance Bashar Mamman ya bayyana a hirarsa da Sulaimomin Barma.
Kama binciken wadda FAO ta yi nan da 'yan shekaru 2 zuwa 3 da suka wuce ya kwatanta cewa shi wannan aikin yara akwai shi a nan ƙasar Nijar. Amma wurin da ya yi tsanani wajen noma ne aikin noman shinkawa, an lura da ana amfani da yara sosai. Akwai kuma wasu aikace-aikacen gona inda ake sa yara har suna aiki da wannan taki na zamani koko abin kashe ƙwari. Akwai abubuwa da yawa wanda suke taɓawa wanda dan ba su san aibinsu ba yana kawo musu cikas ga rayuwa, saboda yawanci akwai poison gare su. Jihar Yamai da Tilabiri da Dusu abin ya yi kunci. In ka diba kamar wajen jihar Maradi, an lura da akwai wannan matsala ta talla ta yara wanda tun ƙanƙana shekara 3 shekara 4 har aza musu dire bisa kai an ce su je su saidu. To wannan saide-saiden yana sa su gamu wani bi da manya wanda ba su da imani, sai su sa su wata hanya wadda ba ita bace, balle ma ƙananan 'yan mata. In ka diba wajen tawa ana samun matsalar shaye-shaye da karuwanci wanda da dare ya yi kana ganin su da 'yan shekara 9 shekara 10 kana zaton su yara ne, su kuma an gwada masa hanyar da ba ita bace, sai ka ga wani lokaci wasu manyan ne suke laɓe suna amfani da wannan karuwancin na yara.
Yeah.
In an zuma kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda yin bulaguro ta sama ya zama mafi ingancin sufuri. Duba da yadda rashin tsaro ya sa ake gujewa bin hanyoyin ƙasa. To sai dai duk da haka, matafiya ta jiragen sama a Najeriya na fuskantar ƙalubalen jinkiri maras kima ko kuma soke tashin jirgi. Wakilin Hassan Mai na kaina ya duba mana wannan batu.
17:30, that's what they say.
We are here,
and that's what is online.
15 to 17:30. Now you see
something. Who is from your company? That's the announcement made before. Eh? Before they make Maiduguri own. Blood is landing. But the yes is the one in the afternoon.
You need the shortcut. You need the shortcut. I beg. This is what you're saying. There are three people like animals.
In Hassaniyar da tabarke kenan a zoren da matafiya ke jira kafin shiga jirgi a filin jirgin sama na kasa da kenan Abuja. Biyo bayan dogon jira da matafiya suka yi na sama da sa'o'i 5 ba jirgi ba alamar sa. Wannan ma'aikatan jirgin ne ke bada hakuri bayan mun lula sama. Hakurin da kuma bisa ga dukkan alamu galibin fasinjojin ba su lamunta ba.
Abai from Lagos to Maiduguri. They say they are old. I don't really buy you. They are safety. Today when I reach.
Wannan wani fasinja ne da ya ce ya sayi tikitin daga Lagos zuwa Maiduguri sai bayan da ya iso nan Abuja aka ce ba jirgin zuwa Maiduguri a wannan rana bayan kuma ya sayo tikiti tun daga birnin Lagos ya nemi a maida mai da kudin sa hakan ya gagara yasa ya sayi wani sabon tikitin a wani kamfanin jirgin na daban wannan ma daya daga cikin fasinjojin ne da naga yana ta gunaguni kafin mu tashi
abinda zan fada ba su kyauta mana ba saboda akwai mutane da yawa da suke da abubuwan da ya kamata a azum ba tafi ba an bata mana wajen
karfe
karfe 1 ne ya kamata an tafi yanzu ana magana karfe 6 kaga ai an bata mutane
kafin dai mu nan Abuja na kebe daya daga cikin jami'an kamfanin wannan jirgi inda ne nemi sanin ko menene makasudin samun wannan jinkiri
kasancewa maybe hakan zai zama alkhairi jirgin kwesan babu yana kasa tantance so dole aka canja jirgin wani aka bari ya zo yana sai da jeje ya dawo da shi na kasa zo kaga jirgin yana but there's no way zama mutum kariya abin da ke kasa take dole bi saboda ba zai canju bane ga jirgin ka kasa fasinja na sauka as soon as sun gama sauka za a boarding
oh initially ba shi aka shirya ba
shi bane shi sai in jirgi dai sam called already they back a schedule in this day affect dole a shifting time
kokarin da nayi don jin ta bakin hukumar kula da zirga zirgan jiragen sama ta Najeriya bai nasara ba Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gai da Hassan Mai na kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya
kuma yanki a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo sun ce sojojin Rwanda da makaman artillery sun taimakawa hare-haren kungiyar ƴan tawayen M23 jiya Lahadi inda suka zargi Rwanda da neman mamaye garin Bunagana dake kan iyakar Congo rikicin ya tilasta sama da mutane 25,000 tserewa daga yankin inda dabbai suka tsere zuwa makwabciyar ta Uganda inji hukumar jin kai ta majalisar ɗinkin duniya OCHA zarge-zargen na Congo wani bangare ne da rikicin da ke ci gaba da taɓarɓarewa tsakanin ƙasashen makwabta wanda ya sake farfaɗo da tsohuwar gaba Rwanda ta musanta goyon bayan harin na M23 ofishin gwamnatin Kivu ta arewa ya ce dakarun Congo sun yi nasarar daƙile har-haren da kungiyar M23 suka kai da sanyin safiyar jiya Lahadi da ke samun goyon bayan dakarun Rwanda a kusa da Bunagana da dai sauransu. ‘Yan majalisa a kwamitin da ke binciken tarzomar ranar 6 ga watan Janairu a majalisar dokokin Amurka Capitol a shekarar da ta gabata sun faɗa jiya Lahadi cewa wasu ƙarin shaidu za su bayyana a zaman sauraron bahasi da za a yi nan gaba na cewa tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya sha kayi a yunkurinsa na neman tazarce amma duk da haka ya tayar da tarzoma ta hanyar shaidawa magoya bayansa cewa an yi masa maguɗi na wani wa'adinsa na shekaru huɗu. Trump ya sani sarai ya faɗi zaɓe a cewar ɗan majalisa Jamie Raskin daga jihar Maryland a wani shirin State of the Union na gidan talabijin na CNN. Duk wani mutum mai cikakken hankali na buƙatar sanin cewa yana yaɗa babbar ƙarya ne ta hanyar da'awar kamar yadda yake yi har yau. cewa ya lashe zaben watan Nuwamba shekarar 2020 akan Joe Biden na jam'iyyar Democrat, wanda ya hau kan karagar mulki makonni biyu bayan harin da aka kai kan Capitol. Rashin ya bayyana abin da Trump ya yi a matsayin karfafawa gagarumin hari kan demokuraɗiyyarmu, yayin da ɗan majalisa Adam Schiff daga jihar California a wata hira daban a shirin This Week na gidan talabijin ɗin ABC ya ce yayin da wannan ke faruwa bai yi wani abu da ya hana shi faruwa ba har sai bayan sa'o'i da farawa. Adadin makaman nukiliya a duniya na shirin karuwa nan da shekaru 10 masu zuwa bayan shekaru 35 na raguwa, yayin da rikicin duniya ke ƙara kamari a yakin Rasha da Ukraine, kamar yadda masu bincike suka bayyana yau Litinin. Ƙasashe tara masu ƙarfin nukiliya, Birtaniya, China, Faransa, India, Isra'ila, Koriya ta Arewa, Pakistan, Amurka da Rasha, suna da makaman nukiliya na yaƙi 12,705 a farkon shekarar 2022 ko kuma 375 ƙasa da farkon shekarar 2021, bisa ga kiyasin cibiyar nazarin zaman lafiya ta duniya ta Stockholm, SIPRI. Adadin ya yi ƙasa daga sama da 70,000 a cikin 1986, yayin da Amurka da Rasha hankali suka rage yawan makaman da aka kera a lokacin yakin cacar baka.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Ya raba namun ta kaka, ya raba namun ta kaka, kai maza ku bare na mata, kai maza ku bare na mata, mata iya yaran mun ne su, mata iya yaran mun ne su, so son ka koye mu mata, so son ka koye mu mata, so son ka yaye mu mata. So son ka shashe mu mata, almo ka jirma, agai da mata, agai da mata. Ya raba namun ta kaka, kai maza abule na mata. Ya raba namun ta kaka, kai maza ku bare he da mata. Mata iya yan mu ne su, mata iya yan mu ne su.
Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafukan mu na yanar gizo ta voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA da ke taba abubuwan da ke cewa matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubale da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Kamar a makon jiya, Zauren matasan dai na garin Maimane a jihar Kebbi, arewa maso yammacin Najeriya, inda matasa ke aikin noman damuna da na rani don samun kuɗin shiga. Zauren na tare da Nasiru Maiyama, Haddabi Musa mai kwamfuta, Nura Musa, Abdullahi Muhammad da Sa'idu Ibrahim.
Allah kuke kamar kai ciyawar nan ta kainuwa. wani lokaci muna iya amfani da irin kudaden da muka dai na kiye mu dan sarrafa su mu a rugo nan wani wanda kila ba shi da bukata ga yin haka din saboda mu dan ƙara mu gonan mu yawa kaga muna iya amfani da abubuwa lokaci lokaci wani muka iya aro ne wani kuma muka iya dan doka ti haya ko dake ban sani ko kana gana house
eh ya sosai ina fahimta
to katan wani gona ana ansar misali kile mai gonan kila gonan yayi mai yawa sai ce zai bada rabi haya in ya bada rabi haya kaga daga cikin mu wanda adda zarri zai kara wani kuma sai ya rage saboda wani lokaci noma sai ya ga mutum na amfani da noma ne da misali kila ina yin noma buhu 100 ko 150 ko 200 sai ka ji a ce a'a to bana zai dan raba kila aiki ya mai yawa sai ya dan raga in kana da dan ajin hannunka sai ka ansa a matsayin jingina da dan wani lokaci kuma sai kamar mai radin sa ban ka gama daidai amfanin gonanka
wato idan gaba ɗaya ma ni na lura a tsakanin matasan Najeriya abin da yake damun su shine wasu sun gama makaranta suna neman aikin gwamnati ne ko ba lalle ne ana samun aikin gwamnati nan take ba amma sai ko wasu su raina sana'o'in da suke garuruwan su wanda hakan yake jawowa matsala sai kaga matasan sun taho wasu birane su shiga wasu sana'o'i da watakila karshe ma su fada shaye-shaye da wasu miyagun ayyuka dan suru mai yama me zaka ce kan wannan
gaskiya nan an susa ne inda yake ne aikai na za ka ga matasa sun kare makaranta amma kuma sai su ce ba za su je su nemi wani aikin da ya kaddama musamman masu digiri ko za su ce ai sai aiki na office ko wani abu ba su iya koyon sana'a wadda suke kankanuwa ta musamman ma koyon sana'a hannu musamman kamar gyaran lantarki wayari da gyaran mashin ko mu da kuma aikin computer na business center musamman ni kaina lungu ne na kare technical abubuwa sun kai yawa na matsalar aikin technical kamar wani shago nake koyo na aikin gwamnati sama da shekara kusan 7 to alhamdulillah kahin in je wajen kan da kuma kahin samu aikin gwamnati sai ina da experience na computer sai na samu business center na wuri na buda ina aiki wanda yake alhamdulillah yanzu sanadiyar wannan aikin na samu na experience na computer wallahi ni kenan sai in ce wanda yake da degree ko shi zai ce ni ina iya gobe da shi na ga abin rubutun asirin da Allah ya bani saboda mai degree zaka ga cewa ba zai nemi ko da apply ne na recruit sai ka ce ICC service ma'ana wanda ke da abu ke sai a ba to za a iya tuki ka aiki wannan da ka fara lane tun daga root ba kace wai kai dole sai an baka aiki da wannan yake wurin doka aiki ma ba a san ma masu digiri akan an tuki cewa suna da girman kai na cewa ba su yin aiki na karami na wanda ke karami kasa ga sai sai an ba su wani aiki akan musamman aikin ni a Okun University an tuki ne wanda ke ba fulawar ruwa ana bani albashi wanda ke kasa da minimum wage din da aka tsara na musamman 30,000 aka kai ni ina aiki kadan wanda yake an dauki wani iri na wanda yake kuma yake cewa ba zai yi wannan aikin ba a tsayi a matsayin ina degree amma ba zai wannan aikin ba na 30,000 din da aka dauke mu muna ba flower ba kullun sai naje na ba flower and dawo amma ina kuma staff ina aiki a Okun University daga baya aka dauke ni aka yi min transfer a Jigawa sai daga baya ni ga yanayin rayuwar da gobe tare da wayaya sai ni dawo gida ni zauna kuma bisa ga skill har yanzu ina kasuwanci na computer kuma aiki na dan dawo a cikin karamar kuma zan kita mai amma lokacin gama ina aiki a matsayin gehen computer ICT to haga inda ake farko na yi gima da cewa ban son wannan aiki to haga wannan abun shi ma kai ne aiki na kadan kadan zai kara maka experience na zama da mutane da kuma hakuri da kuma ka gore ma Allah bisa ga abin da ya baka bisa ga wannan san shi ma kai ne da samu wannan abin ba to idan aka ana haka to za a samu aikin yi game da sa
lorin matasa na VOA ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da matasa a yankin mai yama da ke jihar Kebbi arewacin Najeriya ko in ce arewa maso yammacin Najeriya muna tare da matasa ko da suka hada da Nasiru mai yama Haddabi Musa mai computer Nura Musa Abdullahi Muhammad da Sa'adu Ibrahim yanzu matasa zaure ya bude duk mai magana kan wannan darasi na dogaro da kai da sana'ar gado zai gabatar da sunansa sai ya ci gaba da magana
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sunana Haddabi mai computer mai yama to na sake dawowa ne domin in ƙara neman wata gudunmuwa wadda yake ya dace a ce gwamnatin tarayyar Najeriya ko kuma ma ta jihohi ta dokar mana wannan kwakwaran mataki gaskiya da yake da muna dan da ana samun nasihar taki wadda yake ko baka kwanta ga harkar gwamnati ta taimaka muku da taki ba za ku iya sayi taki to amma yanzu da yake ana cikin tsadar rayuwa muna kira ga musamman mai girma gwamnatin jihar Kebbi da ya do matakin da zai sa mataki wanda yake za a dan ba sai kan farashi mai sauki ko ba a ba da shi kyauta ba aka ce an rage farashi yadda mutane za su samu dama su saya to ina ga insha Allah azan zai taka muhimmiyar rawa wurin ganin har mai karamin karfi ya mallaki taki saboda yanzu ko takin gida an kace kai amfani da shi takin yayi karamci gaskiya sosai ba kowa na ke da shi ba saboda haka ina neman nan taimako wanda yake idan gwamnati ta taimaka to za a samu gaskiya mafita dangance da noma na rani da na damana gaskiya saboda haka ina kira ga wannan taimakon da nan nema kamata yi a bibi wannan kokino da rahama domin a taimaka masu karamin kari su masu baya da haka kuma zan yi kira ga matasa ƴan uwana kamata yi a ce kada mu yadda mu ranka rena sana'a sana'a tana da matukan muhimmanci gaskiya idan kace baka sana'a to gaskiya shine zaka kama amfani da wasu matasa waɗanda suna shaye-shaye har sannan tun ba kai sai su koya to idan wasu ka koya ma sannan duk wani aiki da wanda suke yi wanda ba daidai ba suna iya jewa ka ciki dan idan kai la'akari irin matsalolin tafarbarewar tsaro duk wanda kaga an ce ya shiga cikin harka ta rashin tsaro to yana da tabbacin insha Allah zaka cimma biye da wasu abokani waɗanda ya taso da su mutanen kirki dan idan kana mutumin kirki ba za a bata ma rayuwa su shiga wani yanayi ba bakin horatan da nake yi kenan matasa su tare da ni assalamu alaikum sunana Suru Musa Mayama bisa da wannan abun ina ƙara jaddada mutanen Najeriya gaba da cewa mu a jihar Kebbi mu muna cikin zogaman ko kuma jihar da muke samun nasara akan musamman bangaren noma sanadiyar noma ce ta jihar Kebbi da sai suna da shi World Bank aka tabbatar da wani tallafi na mata wanda ake cewa Nigeria Women Project wanda a Kebbi an tsaki luka kanin gumi guda uku mai yama Engaci da kuma Argungu kuma mai yama ita ce a babba saboda bangaren noman gyada din jihar Kebbi inda ya kaiwa mai maluka gaman noman gyada wanda ke idan kana neman man gyada fiyo da kwarai to ina tabbatar ma idan ka zo mai yama zaka same shi duk da haka sai aka ba mu tallafi na ubangin duniya ya zo ya tsaki mata masu sarrafa kuli-kuli da kuma sauran kananan sana'o'i tallafi na naira 60,000 kowace mace a kasari inda aka fito suna an san lafo wanda ba shi aka cewa suna aka ba lafo na duk sati suna ba da wani abu to sai ga an jawo akuya an ba da akuya ko na ba an je an sa mace cikin sel aure ya sanar da wannan mashin to amma shigowar walban kan talafa mutanen jihar Kebbi kuma karamin komiti guda uku mai yama ko kuma mai yama da Engaci da Argungu aka zo aka ba su tallafi na naira 60,000 wannan su ma matan suna ba da contribution kowane sati na naira 200 ko wani kuɗin na idan aka tura kuma a sati 38 ba su ma kai kuɗin naira 60,000 da aka ba su ba wanda yake tallafi na wannan aka ba su an ga suna iyawa tare da kuma ƙara inganta sana'arsu
har ila yau a nan za mu dakatar da shirin makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗora a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamaili Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya
wassalamu alaikum
da Nasiru Adamaili Kaya yanzu kuma lokaci ne Babangida Jibrin zai kama ni sharhin jaridan Najeriya
sharhin jaridar ne da jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran ta da ta mai da hankali ne akan jawabin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da wayan bikin ranar demokradiya na 12 ga watan Yuni wanda aka yi a jiya shugaban Muhammadu Buhari wanda yake bikin sa na karshe a matsayin shugaban Najeriya ya jaddada kudirin sa na ganin cewa an gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali da lumana kuma bisa gaskiya tare da mika mulki ga duk wanda ya ci zaben a shekara mai zuwa sai kuma jaridar ita ma jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaranta da ke da alaƙa da jawabin na shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta ruwaito shi yana cewa a duk safiyar Allah yana kwana ne da tashi da takaici game da wayanda yan fashin daji ke kamawa tare da yin garkuwa da su da kuma wayanda ake kashewa shugaban Buhari wanda ya furta hakan a jawabinsa ga yan Najeriya domin bikin ranar 12 ga watan Yuni domin tunawa da Chief MK Abiola wanda ya lashe wancan zabe ya ce wannan biki shine na ƙarshe sai ku a matsayinsa na shugaban kasa, tare kuma da bada tabbaci ga 'yan Najeriya cewa zai tabbatar an gudanar da zaben bisa gaskiya, tare kuma da mika mulki ga duk wanda ya ci zabe sabanin abin da ya faru a lokacin da Chief NQ Abiola ake hasashen ya lashe wancan zabe na 12 ga watan Yuni, amma kuma aka soke zaben. Sai kuma jaridar The Punch ta maida hankali ne don gane da tsaka mai wuya da 'yan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar APC. Chief Bola Ahmed Tinubu za a ce ya shiga shi da jam'iyyarsa ta APC wajen zaben wanda zai masa mataimakin shugaban kasa tsakanin musulmi dan arewacin Najeriya ko kuma Kirista daga yankin arewacin Najeriya. 'Yan siyasa daga yankin arewacin Najeriya da na ganin kamata yi Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya dauki musulmi a matsayin mai mara masa baya na mataimakin shugaban kasa. To sai dai kuma wasu masu sharhi akan harkokin siyasa na ganin ya kamata dauki Kirista ne domin mara baya, inda ma har sunan gwamnatin jihar Plateau Simon Lalong da sakataren gwamnatin Najeriya Boss Mustapha ya fara fitowa. Shi kuwa Alhaji Atiku Abubakar dan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar PDP a rahoton da jaridar The Punch ta ruwaito ta cewa yanzu haka gwamnatin jihar Delta Dr. Ifeanyi Okowa yana gaba-gaba wajen wanda ake ganin ya kamata ya kasance mataimakin shugaban kasa ga Atiku Abubakar. Bayan shi akwai gwamnatin jihar Akwa Ibom Udom Emmanuel da kuma gwamna Wilson Wike na jihar Rivers. To sai dai har yanzu manyan jam'iyyun guda biyu na ci gaba da tattaunawa kafin cikan wa'adin da hukumar zabe ta deba musu na gabatar da sunayen 'yan takarar su a mako mai zuwa. Ita kuwa jaridar Daily Trust ta bayyana cewa shugaban kungiyar ASU Naksa ya tsame hannun kungiyar ne daga wani shiri na tallafawa kungiyar na neman kuɗi da shugaban gidan rediyon Birkita Family Radio Ahmed Isa ya kaddamar. Fabian Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
A gai da Babangida Jibrin, don nan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaici.
Sojojin Rasha sun yi ruwan bama bamai a wata masana'antar sinadarai da ke mafakar ɗaruruwan sojoji da fararen hula a birnin Severodonetsk da ke gabashin ƙasar Ukraine jiya Lahadi, amma gwamnan yankin Luhansk ya ce masana'antar tana ci gaba da kasancewa a ƙarƙashin ikon Ukraine. Gwamnan Sherhi Haide ya bayyana lamarin da cewa ƙarya ce. ‘Yan awaren masu goyon bayan Rasha suka yi cewa sojojin kiran 300 zuwa 400 sun makale a masana'antar Azov tare da fararen hula da dama. Wata ƙungiyar masu ra'ayin siyasa ta 'yan majalisar dattawan Amurka 20 ta faɗa jiya Lahadi cewa sun cimma matsaya kan tsauraran dokokin mallakar bindiga a Amurka da ƙarfafa tsaron makarantu da kuma ba da ƙarin kuɗaɗen kula da lafiyar ƙwaƙwalwa. Biyo bayan harbe-harbe kan mai uwa da wabi guda uku da ya firgita Amurkawa. Muna da yarjejeniya wacce za ta ceci rayuka, Sanata Chris Murphy na jam'iyyar Democrat daga jihar Connecticut ya faɗa game da yarjejeniyar da 'yan Democrat 10 da kuma 'yan Republican 10 suka cimma. Kuma mun yanke a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun ce sojojin Rwanda da makaman artillery sun taimaka wa hare-haren ƙungiyar 'yan tawayen M23 jiya Lahadi, inda suka zargi Rwanda da neman mamaye garin Bunagana da ke kan iyakar Congo. Rikicin ya tilasta sama da mutane 25,000 tserewa daga yankin, inda dabbai suka tsere zuwa makwabciyar ta Uganda, inji hukumar jin kai ta Majalisar Dinkin Duniya OCHA. 'Yan majalisa a kwamitin da ke binciken tarzoma ranar 6 ga watan Janairu a majalisar dokokin Amurka Capitol a shekarar da ta gabata sun faɗa jiya Lahadi cewa wasu ƙarin shaidu za su bayyana a zaman sauraron bahasi da za a yi nan gaba, na cewa tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya sha kayi a yunkurinsa na neman tazarce, amma duk da haka ya tayar da tarzoma ta hanyar shaidawa magoya bayansa cewa an yi masa maguɗi na wani wa'adinsa na shekaru 4.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma yi zira shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da yake na gabatarwa, sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Carol. Ni Sarfil Hashim Gumel da na haɗa kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.